Wani jirgin saman kamfanin Ethiopian da ya sauka birnin Yamai a yammacin jiya ne ya zo da Ali Tera hannunsa daure da ankwal, kuma atake jami'an tsaro suka fice da shi zuwa ofishin hukumar 'yan sandan farin kaya. Alkali mai tuhuma Procurador de la République Shaibu Sauna ya gaya wa muryar Amurka cewa Ali Tera na fuskantar wasu tarin zarge-zarge da suka hada da tura da jama'a don gudanar da taron tayar da bore dauke da makamai da nufin bujirewa hukuma da yunkurin tayar da zaune tsaye hada da neman haddasa fitina a tsakanin 'yan ƙasa sai barazanar kisan kai. Wannan dan taliki da ya shafa shekaru sama da 20 a ƙasar Amurka ya yi ƙaurin suna wajen sukar lamirin gwamnatin Isu Muhammadu ta hanyar sakonnin da yake aikawa a shafukan sada zumunta kamar haka.
Ali Tera gamna, gamna, turo te turo, mutane sun jau kuma mani sun je gaban wani abu, yaya ne wannan?
A ra'ayin Adamu Manzo na jam'iyyar Pendes Tarayya, halin da Ali Tera ya tsinci kansa ciki a yau ya isa abin ishara.
Duk wanda zai kawo tashin hankali da husuma cikin ƙasa, to wannan duk inda yake hukuma tana iya sawa hannu saman shi. Wannan shine babban darasin ina tsammani da ya kamata kowa ya riƙe.
Sai dai a nasu ɓangare magoya bayan jam'iyyar Model Lumana irin su Bana Ibrahim na ganin matakin hukumomin na Nijar tamkar keta haƙƙin ɗan adam.
Abu ne da ya kamata mu yi Allah wadai da shi. Tunda dai kowa ya san Ali Tera, kowa ya san da matsayinsu yana cikin wa'anda ke Allah wadai da wanga milki na Muhammadu Isuhu, wa'anda ke kokarin ganin cewa Nijar ta dawo bisa kan tafarkin demokradiya. To ko ka so Ali ko ka so shi, abin da ya wakana dai ba abu bane ba da ya kamata ka ji daɗin shi.
Shin koya masanan doka ke kallon matakin tusokiyar Ali Tera zuwa gida? Dr. Abubakar Ahmad Hassan shi ne shugaban kungiyar masanan doka a nan Nijar.
Ai shi wannan mutum dabor ɗan Nijar ne, kuma bisa laifin da aka tura masu Amurka da cewa in ba su gaba hujjoji takamammu inda bisa kan wannan ne aka maido shi aka turo ke shi gida ya zo ya gurfana gaban kotu ya wanke kanshi game da zargin da kafar shi take mishi, wato ba za shi ba. Kuma shi bisa wannan abubuwan akwai sharadi, wato in ya zamanto an tabbata da cewa wanda ake zarga da yayi laifi, in aka meko shi da kasar da ake tuhuma shi da laifi a mujunta mushi game da haƙin shi na dan adam, kuma ma babu wani barazanar labarda da laifi jira.
Bayan shafe daren jiya Laraba a ofishin hukumar 'yan sandan feji, Ali Tera ya bakunci gidan yarin filinge da ke a nisan kilomita sama da 170 a ɗazu da hantsi. Kafin a tuso ƙayarsa zuwa Nijar, wannan ɗan taliki ya shafi makonni a wani gidan yaron Amurka sakamakon rashin mallakar takardun izinin zama a wannan ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.